الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت غ الله تبارك وتعالى ددكن وني دنجي ني يبو mamallakin komai da komai gaba daya ubangijin da ya saki kaddara haduwar mu a wannan safiya ta ranar asabar 25 ga watan safar shekara ta 1430 daidai da kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda yayi dace da 21 ga watan 2 shekara ta 2009 da aihuwar annabi Isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga littafin da ake kiransa da sunan maqamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama maqama ta 23 wadda ake kiranta da suna ashiriya bayani ya gabata tuntuni akan wannan makama illa kasancewar akwai fadakarwa dangane da wasu baitittuka na karshe da muka karanta shine lafazin waqnal wafa'a walau akal labi mashtarabta wa masharab lafazin waqna wato fi'ilul amr ne min al-kinya muka sai muka kuskure muka fassara shi daga alqana wato ita ce dangana kenan anan waqnal wafa'a shine kanace ma cika alkawali ma'ana kalazunce shi walau akalla koda wato shi abokin nan naka ya keta bi mashtarabta dangane da abin da kai sharadi wa ma sharada da shi abin da yayi sharadi wato shine fadar su suke cewa qanaitul haya'a nana ci ma wato kunya ma'ana lazimtuhu na lazimce shi kai tsaye insha Allah ta'ala zamu tashi farkon maqama ta 24 wadda ake ce mata alqafidiyya an dangana ta ne zuwa wata unguwa daga cikin unguwannin Baghdad wannan unguwa ce wadda take sananna wadda ake ce mata Qabi'atul Rabi to dan haka wannan makama malan ya dangana ta zuwa wannan unguwa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatur rabi'ata wal 20 al-qabi'iyya haka al-Harith ibn Hammam malam Allah ya ji kansa yake cewa Harith dan Hammam yayu hikaya annahu qala shi yace asharatu bi qabi'ati ar-rabi'i fi ibani ar-rabi'i fitiya nayi mu'amala da wasu matasa a wata unguwa wadda ake ce mata qabi'atul rabi unguwa ce sananna daga cikin unguwannin birnin Baghdad a wani lokaci yayi mu'amala da su shine yace fi ibanin rabi a lokaci wanda yake na damana wujuhuhum ablaju min anwarihi huskokinsu mafi haske ne dangane da kure wato na zamanin damina wa akhlaquhum dabi'unsu abhaju wato mafi kyawo ce min azharihi game da furansa ita daminar lafazin anwar jam'i ne na nawr nawr wato shine furan icci haka nan azhar wato jami'i ne na zahara zahara shine huran icci ablash mafi haske abhaj wato mafi kyawo albahaja shine kyawo sai yake cewa wa alfazuhum lafazin bakin su arqu min nasimi asharihi shine mafi taushi dangane da tacicciyar iska ta asbassa an gane ku lafazin ashar jami'i ne na sahar sahar shine wato lokacin asuba najainahum bi sahar fajtalaitu minhum ma yuzri ala rabi'i zahir yace sai na hango game da waɗannan matasa abinda ke wulakanta damuna wadda take mai yawan hure dukkyawanta da huranta to wannan matasa suna da kyawo da kai wanda zai wulakantar da damuna ya fita kyau wayuguni arrannatil mazahir abinda zai wadatar da mai sauraro an gane ko game da sautin mulo rannat jam'i ne na ranna an gane ku ranna wato shine sauti na wani abu kamar misali yanzu idan ka dauki irin sauti wanda yake na salula gashi nan kala kala in ma ka ce ranna ko kuma ka ce ranin an gane ku kenan rannat jam'i ne na ranna almazahir jam'i ne na mizhar wato shine kayan kida garaya ko kuma mulo wayuguni abinda zai wadatar da kai arrannatil mazahir wato dangane da muryata wato mulo wa kunna taqasamna ala hifzil widad mu ko mun kasance mun ma junan mu rantsuwa abu sa kiyaye soyayya da kauna cewa kar wanda ya yadda ya canza dabi'arsa ta kauna da soyayya wanda take tsakankanin mu wa hadri listibdad da hana ma junan mu kebantar kai da wani abu alistibdad shine ka kebanci kanka da wani abu ba tare da ƴan uwanka ba wa alla yatafarrada ahaduna bil tizazin kada ɗayan mu ya kadaita da wani jin dadi wala yasta'sira walau bi razazin kuma karda ya kebanci kanshi koda da wani dan yayyafi ne ya nuna cewa shi kadai ya dace da shi duk abinda aka samu kenan jama'a ce ta samu a zo a hadu kowa ya dau iya rabansa wala yasta'sira karda yake banci kansa walau bi razazi wato koda da yayyafi ne razaz wato shine yayyafi wanda yake na ruwa kenan anan kinaya ce yake komun kankantan abu idan mutun ya samu to kar yake banci kanshi da shi an gane ko yake cewa fa ajma'a na fi yawmin sama dajnuhu wa nama husnuhu sai muka yi niyya a cikin wani yini wanda gilgijin sa wato ya daukaka a sasannin sama wa nama husnuhu kyawun sa kuma ya dadu wa haka mabilis ibahi muznuhu gizagizan sa wato ya hukunta dangane da shayarwa ta lokacin safiya lafazin muzun jam'i ne na muzna muznatun shine wato gilgije guda kenan muzun shine jam'un sa idan ka shahi ta unkin alistiba wato shine sha wanda yake na lokacin safiya in ma ka ce as-sabuh ko duk da cewa as-sabuh abin sha na lokacin safiya abin sha na lokacin marici sai ka ce algabo alistiba wato shine wannan sha na lokacin safiya kenan shine yace wa hakama gilgijan yayi wa hakama bilistibahi muznuhu gizagizan sa ya hukunta dangane da shayarwa wato ta lokacin safiya ma'ana gilgije ya gangamu abinda yake tsime shine zubar da ruwa me muka yi niyya fa ajma'ana ala anna latahiya bil khuruj kenan sai muka yi niyya a bisa cewa zamu shagala dangane da fita ila ba'dil muruji wato izuwa sharan makiyaya lafazin al-muruj jam'i ne na maraj, wato ita ce makiyaya, inda ke akwai tsatsi ma'ana ciyawa. Linusarrihan nawazir, dan mu kura magannanmu, fir riyadin nawazir, wato a cikin dausayi wanda yake kyawawa. Lafazin nawazir jam'i ne na nadir, abu wanda yake kyaukyawa. Ga ya can wujuhun yawma izin nadira, walaqahum nadratan wa surura, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Linusarriha, dan mu kura annawazira, wato magannanmu fi riyadin nawadir, a cikin dausayi wanda yake kyawawa. Wa nasqul al-khawatira, mu goge dukkan tunaninmu bi shaymil mawatir, wato da kallon gizagizai a lokacin da suke zubar da ruwa. An gane ko? Yace fa barazna, sai muka fito. Wa nahnu kashuhuri idda, mu yanda ka san kamar watanni haka muke a wajen kididdiga, ma'ana mu 12. Inna iddata shuhuri inda Allahi suna a shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum wa kana dimanai jazimata mawaddatan. Yanda ka san kamar abokan hira na jazima al-abrash, haka muke a wajen kauna da soyayya. Jazimatul abrash, wato sarki ne wanda yake na hira. Hira birni ne ta daga cikin manya-manyan birane a wancan lokaci. Kasancewar shi jazimatul abras, akwai wato ɗan ƴar uwarsa shine Amr ibn Adi, ya karbi wannan ɗa a wajensa matsayin ɗan shi ne, tunda ɗan ƴar uwar shi ne yana matukar ƙaunar shi. Dannan sai aljannu suka sace shi, ma'ana suka tafi da shi, aka neme shi sama da ƙasa aka rasa shi. Ya buga akan neman dannan ba a same shi ba. Shine a lokacin nan akwai wasu ƴan uwan juna guda biyu, shine Malik da Aqil, suna cikin tafiya sun sauka wani masauki. A lokacin nan sai suka yi dace da wannan yaro da ake nema, sai suka tsince shi. A lokacin nan sai suka zo da shi wajen jazima, sai ya tambaye su iya abin da suke bukata a rayuwarsu na kyauta, ya dauka ya musu a dalilin zo masa da wannan ɗan ƴar uwarsa da suka yi, wanda matsayin ɗan shi ne. Shine sai suka ce su abin da suke bukata game da shi su zamanto abokan shan shi, wanda da kowane lokaci su ne abokan hirar shi. Suka zauna wajen shekara 40, wato suka kwashe, basu taba ce masa a'a akan wata magana, basu taba masa gardama ba. Shine yake kamanta wato wai irin haduwar kai tsakankanin shi da waɗannan jama'a, irin yanda shi jazima tsakankanin shi da Malik da Aqil, yanda tsawon shekara 40 wata gardama bata taba hada su ba. Shine yake cewa wa kana dimanai jazimata mawadda, yanda ka san kamar abokan jazimatal abrash, wato mawaddatan ga soyayya haka muke. Ila hadiqatin, muka fita izuwa wata gona kenan. Fa barazna ila hadiqatin, sai muka fita izuwa wata gona, jam'un sa shine hada'iq. Amma an gane, amma ba a ce ma gona hadika sai wadda aka zagaye ta imma da katanga ko kuma da shinge. Yake cewa akhazat zukrufaha, gona ce wadda ta riki kawarta, wazayyanat wato ta kayatar, wata nawwa'at azahiruha, huranta ya cancanza wata lawwanat, wato yayi kala-kala. Wannan iktibasi ne daga fadar Allah tabaraka wa ta'ala, inna ma masalul hayati dunya kama ina anzalnahu minas sama'i faktalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukrufaha wazayyanat. shine yace akazat zukrufaha gonar wato ta riki kawarta wazayyanat ta kayatar wata nawwa'at azahiruha kuranta ya cancanza wata lawwanat yayi kala kala wa ma'anal kumaitu shamus tare da mu akwai giya wadda take tsumamma wasuqatu shumus wato da masu shayarwa waɗanda suke masu hasken huska lafazin ash-shamus wato giya wadda take tsumamma me sanya mutum maye kai tsaye daga ya kurba dan lafazin ash-shamus ana amfani da shi ga dabba misali jaki ko alfadari wanda yake mai koli an gane ku kamar yanda lafazin jima ake amfani da shi ga doki sai yake cewa kamar yanda kuma lafazin ash-shurud ake amfani da shi ga raƙumi sai yake cewa allazi yudribu samia yake cewa washadi ash-shumus kuma jam'i ne na shams wasuqatu ash-shumus da masu shayarwa waɗanda suke masu hasken fuska ma'ana ya kamanta su da rana saboda hasken fuskar su washadi allazi yudribu samia wa yulhihi yake cewa tare da mu akwai mawaki allazi wanda yudribu samia wanda ke faranta mai sauraron sa wayulhihi ya shagaltar da shi dangane da duk abin da ya bata masa rai ashadi shine mai rera waka wayaqri kullu samia wayaqri kullu sami'in ma kullu sami'in ma yashtahihi wanda ke tana da gara ga dukkan sami'in kunne ma yashtahihi abin da yake marmari ma'ana wayaqri yana tana da gara ga kullu sami'in dukkan kunne ma yashtahihi abin da yake marmari shi yake bashi yaji falamma tuma annabina aljulus lokacin da zama ya nutsu da mu wadarat alaina alku'us gidaununa giya suka kewaya akan mu wagala alaina zimrun wato yake cewa wani sadauki sai ya kutso akan mu alaihi zimrun a jikinsa wato akwai ragga lafazin ku'us jam'i ne na wato lafazin al-ku'us jam'i ne na ka'as imma kace al-ku'us ko kuma kace kasat an gane ku duk jam'in sa ne sai yake cewa wagala alaina zimrun wani sadauki sai ya kutso akan mu alaihi zimrun a jikinsa wato akwai ragga mun wuce da jam'in sa shine abmar fatajahamna hutajahuma ligidi shiba sai muka daure masa fuska irin daure fuskar ƴan mata waɗanda suke mani'imta ga dattawa ashib wato algid jam'i ne na ghada ghada ita ce mace matashiya wadda take kyaukyawa lafazin ashib jam'i ne na ashyab wato shine dattijo shine yake cewa bi shubbanin ya raunal qatl mashdan washibin fil hurubi mujarrabina wajadna safwa yawmina qad shiba yace sai muka samu tatuwar yinin mu hakika an gurbata ta ga mu mun fito dausayi dan mu shakata mun huto da mawaki wanda yake na musamman sannan kuma ga giya wadda take mai sanya maye kai tsaye mun huto da ita an zo an zauna mawaki ya fara rera waka ga gidaunu na giya sun kewaya kawai wannan sai ya kutso ga tsahin tufafi a jikinsa yake cewa sai muka daure masa huska irin daure huskar mani'imtan ƴan mata ga waɗanda suke dattawa wa wajadna sai muka samu safwa yaumina ta ce war yinin muqaddishi ba hakika an gauraya shi an gane ku da ɓaci rai tunda wannan ya ɓata masu haraka illa annahu sallama taslima ulil faham sai dai cewa shi yayi sallama irin sallamar ma'abuta fahimta da ganewa wajalasa ya zauna ya fuddo laqa'iman nasri wan nazm yana fasa kwalabe waɗanda suke na zubabban zance da wanda yake waƙeƙe laqaim jam'i ne laqima, laqima shine wato batta wadda take ta al-miski. Wa nahnu nanzawi min bisaqihi, mu ko muna takura dangane da shimfuda masa huska. Wa nambari li tayyib bisaqihi, muna bujurowa domin nade shimfudarsa, ba ma buƙatar ma a bashi hanya ya samu wajen zama. Ila ana ganna shadinal mugrib, har izuwa lokacin da mawaƙinmu al-mugrib mai zawwa da bakon al'amari ya rera waƙa, wa mugarriduna mai rerawanmu al-mudrib wanda yake mai faranta rai, wato ya rera waƙa. Sai ya ce ila masu adu la taslina habli wa la ta'awina li mimma ulaki, sabartu alayki hatta ila sabri wa kadat tablughu ruhu taraki, wa ha ana qad azamtu ala intisafin usaki fihi khilli ma yusaki, fa in waslan aladhu bihi fa waslun wa in sarman fasarman kaffa fasarmun kaffalaki. Yake cewa ilama, har izuwa yaushi. Lafazin ilama asalinsa shine ilama ta karmu manta tuntuniya gabata a cikin makama ta farko. Ilama wato har izuwa yaushi, su'adu yake su'ad, la taslina habli yake cewa ba kya sadar da habli wato igiyata ta kauna da soyayya. Wala ta'awina li ba kya taro jiki wato gare ni, mimma ulaki wato dangane da abinda wato nake haduwa da shi. Sabartu alayki yake cewa ke su'adu na dau hakuri akan ki, hatta ila sabri har na kai matukar lokacin da aka rinjayi wato daukan hakuri na, ma'ana hakuri na ya kai matuka. Wa kadat tablughu ruhu taraki yace raina ta kusa ta kai karan karma. Wa ha ana ga miki ni kada azamtu ala intisafin, hakika nayi niyya a bisa yi ma kaina adalci, ma'ana in fitar da haƙƙina. Usaki fihi khilli ma yusaki, ina shayar da badadi na ma yusaki abinda yake shayar da ni, iya abinda ka ban haka zan baka, nayi niyya akan irin wannan adalci. Kenan in soyayya, an gane ku? Kenan shine yake cewa fa in waslan aladhu bihi fa waslun, idan saduwa, idan ya kasance saduwa ita ce tafi dadi, fa waslun to a ci gaba da saduwar. Wa in sarman, idan ku yanke soyayyar shine yafi dadi, to fa sarmun kaffalaki yace a yanke yankewa wadda take kamar saki. Qala yake cewa fastafahamna al-abisa bil masani, sai muka nemi fahimta game da mai wasa da mulo wanda yake mai tsirkiya biyu, muka nemi ya fahimtar da mu lima nasaba al-wasl al-awwala, dan mi lafazin al-wasl na farko ya masa wasali sama yace fa in waslan, wa rafa al-thaniya dan mi na biyun sai ya masa rufa'a sai yace fa waslun, fa aqsama bi turbati abawaihi. Dama an ce mawaki ne wanda yake mai zawwa da bakon abu. Wa shadina shine ala yake cewa ila ana ganna shadina al-mugrib, a lokacin nan shi mawakin fa aqsama bi turbati abawaihi sai yayi rantsuwa da mahaifar mahaifansa. Turba shine garin da aka haife ka, an gane ku? Fa aqsama sai yayi rantsuwa bi turbati abawaihi da mahaifar mahaifansa, laqad naqaqa bi maktarahu sibawaihi yace haqiqa yayi furci da abinda sibawaihi shugaban masanan nahwu wato ya zaba. Fatasha'abati na idhin ara'ul jami'i, a wannan lokaci ra'ayin jama'a wato sai ya bambanta. Fita juwizin nasbi game da halatta yin wasali sama wa raf'i da ruhu a baki daya. Faqalat firqatun, wasu jama'ar sai suka ce raf'uhuma huwa sawabu, yi musu rufa'a baki ɗaya shine yafi dacewa a ce fa in waslun alazzu bihi fa waslun. Wa qalat ta'ifatun, wata jama'ar sai ta ce la yajuzu fihi ma illa lintisabu, babu abin da yake halitta a cikin su sai wasali sama kawai. Fa in waslan alazzu bihi fa waslan, wastabahama ala akharina aljawabu, wato amsa sai ta kuya wato ga wasu jama'ar na daban, suka ja bakin su suka kyale. Yake cewa wasta'ara bainahum al-istiqabu, hayaniya sai ta ruru wato tsakankanin su. Wasta'ara bainahum al-istiqabu, hayaniya wato sai ta huru tsakankanin su. Wa zalikal wajil, wannan mai kutse. Yubdi ibtisama zi ma'rifa, yana bayyana mulmushi na ma'abucin sani. Lafazin alwaglu wato shine kwalama, ka kutsa ba tare da an gayyace ka ba. Alwagil shine mai zuwa wurin walima ba tare da an gayyace shi ba, dan kwalama. Yake cewa yubdi ibtisama zi ma'rifa, wato yana bayyana mulmushi na ma'abucin sani. Wa illam yafuhu bi binti shafa, koda bai yi furci ba da diyar lebansa, ma'ana duk da cewa daidai da kalma ɗaya bai furta ba, yake cewa amma mulmushin shi ya nuna cewa masani ne. Hatta iza sakanati zamajir, har muka kai lokacin da azzamajir wato tsawace-tsawace, ma'ana muryoyin jama'a, suka nutsu. Wa samatal masjur wa zajir, wanda ake tsawatarwa da mai tsawatarwa, kowa ya ja bakin sa yayin shiru. Kala sai yake cewa ya qaumu, ya ku jama'a, ana unabbi'ukum bi ta'wili, nini ne zan ba ku labari dangane da tawilin wannan baiti da yace fa in waslan alazzu bihi fa waslun, wa umayyizu sahihal qawli min alilihi, na rabe muku ingantacciyar fada game da wadda take marar lafiya. Yace innahu la yajuzu raf'ul waslaini wa nasbuhuma, yace lalle yana halatta yin ruhu'a ga waslayin kinnan guda biyu, wa nasbuhuma, kuma yi musu wasali sama baki ɗayansu na halatta. Sai yace wal mughayiratu, canjin da ake samu bainahuma tsakankanin su fil i'rabi, a wajen i'rabi ne ake samun canji. Yace amma wa zalika, wannan canji na kasancewa bi hasbi ikhtilafil idmar, gwalgwadon sabani na abin da aka koye na kalima kenan wadda za a kaddara. Wata qadirul mahdhufi fi hadha almidmar, yace da kaddara abin da aka shahi a wannan fage. Dan haka kenan wannan lafazin fa in waslan alazzu bihi fa waslun, daidai yake da fadar su ga yacan a karshen ta, da yake cewa almar'u majziyun bi amalihi, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, shi mutum wato abin sakauta ma ne da aikin sa kenan. Idan alkhairin, idan aikin sa in khairan fa khairun, an gane ku, idan aikin nasa ya kasance alkhairi ne kenan sakamakon sa alkhairi, idan kuma aikin nasa ya kasance sharri ne sakamakon sa wato sharri, shine kwatancin fadarsu da suke cewa almar'u maqtulun bima qutila bihi, in saifan fa saifun wa in khanjaran fa khanjarun. Anan kenan da aka ce in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, anan kenan. Dan haka shi Sibawaihi, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa ya fitar da huska guda hudu waɗanda suka halatta game da wannan lafazi. Huska ta farko shine lafazin khair, na farko kai masa wasali sama, na biyu wato kai masa rufa'a, lafazin sharran na farko kai masa wasali sama, na biyu kai masa rufa'a. Kenan anan menene akai? An shahi kana, an shahi mubtada'un kinsa, shi ko wannan daman abu ne wanda yake ya halatta a harshen Larabci a shahi kana da sunanta baki ɗaya a wanzar da labarinta. Kar mu manta mun wuce da shi a darasinmu na alfiya, shine yake cewa wa yahzifuna ha wa yubquna al-khabar وبعد ان ولو كثيرا زشتهر wannan wato shine yake cewa bayan in da law an gane ko to shine wannan sai su ce in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun kenan idan aikin ya kasance alkhairi sakamakon sa alkhairi idan aikin ya kasance sharri ne kuma sakamakon sa shine sharri bayan law ga yace yake cewa iltamis walau khataman min hadidin je ka dai ka nemo sadaki ka bada inji manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace walau khataman min hadidin kaga ina anan walau kana al-multamas koda abin neman sai aka shahi kana aka shahi sunanta sai aka wanzar da labarin ta iltamis sai aka ce walau khataman min hadidin wato huska ta biyu shine yace kai musu wasali sama baki daya an gane ku kace in khairan fa khairan wa in sharran fa sharrun kenan anan menene akai kenan anan na harko sai ka bar shi a matsayin sa an shahi kana ne wato da ism kinta kenan in kana amaluhu khairan sai ka ce fa khairan kenan fa khairan anan kasancewar fa huwa yujza khairan sai ya kasance maf'ulun bihi ne fa huwa yujza khairan an gane ko kenan shine fa wannan shine suka ce wasu suka ce yi musu wasali sama kawai shine yafi kenan in kana amaluhu khairan fa huwa yujza khairan wato huska ta uku shine yake cewa ayi musu ruhu a baki ɗayan su kace in khairun fa khairun wa in sharrun fa sharrun kenan sai zamanto in kana fi amalihi khairun in kana fi amalihi khairun kenan sai zamanto fa jazaohu khairun kenan anan khairu na harko ya kasance ismu kana ne in kana fi amalihi khairun kenan sai kace fa khairun ai fa jazaohu wato khairun kenan anan ko ya kasance kana ce wadda take naqisa ko kuma ta kasance kana ce wadda take tamma duka anan ya halatta huska ta hudu wato ita ce mafi raunin su shine wato na harko kace in khairun sai kace an gane ku in khairun sai kace fa khairan in khairun sai kace fa khairan wa in shar yake cewa wa in sharrun sai kace fa sharran anan kenan in khairun kenan sai ya zamanto in kana fi amalihi sai ka ce khairun fa khairan kuma kenan fa huwa yujza khairan to shine anan su shine malam yake cewa wa zalika yake cewa yi musu wasali sama baki daya da yi musu ruhu a baki daya canjin ba ta ko ina ba aka same shi an same shi ne a cikin irabi wanda yake tsakankanin su yace wa zalika wannan canji ko bi hasabi ikhtilafil idmar yace gwalgwadan sabani na abinda aka fuyi an gane ko wata qadirul mahzufi da kaddara abinda aka shahi fi hazal midmar wato a wannan fage qala yake cewa fa farata min al jama'ati ifraqun fi mumaratihi wa nqiratun ila mubaratihi yace ifraqun azarbabi fa farada sai rigayi min al jama'ati daga wannan jama'a fi mumaratihi game da yi masa gardama wani khiradun da ingizawa ila mubaratihi zuwa bujuro masa fa qala sayyi amma idza da'utum nazali yace idan har kun yi da'awar a sauko a kara wata labbabtum lin nazali kuka ci kwalar juna linna bali domin barata ma'ana kun yi shiri a zo a yi halgo na halgo an gane ku tunda sun masa gardama yace to fa ma kalimatun wata kalima ce hiya in shi'itum wadda in kun so harfin mahabubun matsayinta harafi ne wanda yake abin kauna a wismun ko kuma ya kasance suna ne lima fihi harfin halubun na taguwa wadda take mai nuno an gane ku wani harafi ne wato harafin shine harafin na'am harafin na'am wato harafi ne kalima ta na'am harafi ne an gane ko yanzu a lokacin da mutun ya tambaye ka wannan labarin nan haka ne kaga zaka iya ce masa na'am kaga harafi ne wanda yake abin kauna maimakon a ce maka a'a a aka ce maka eh abin zai iya faranta maka rai ko mutun ya maka alƙawari wani ka bani abu kaza yace maka na'am an gane ku kenan in ka so harafi ne wanda yake abin kauna idan ku yake cewa auli ma fihi harfun aw ismun lima fihi harfun halu ko kuma ya kasance suna ne abinda sunan ya kunsa suna ne na taguwa wadda take mai nono domin lafazin harfun a harshen larabci taguwa ita ce ake ce mata harfun an gane ku wadda take damfararra wadda cikin ta ya damfare ita ce ake ce mata harfun wannan kenan tunda na'am na'am na'amun suna ne wanda yake na taguwa an gane ku raqum ma ga ya ce la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am an-na'am sune wato raqumma kenan dan haka shine sai yake cewa awismun ko kuma ya zamanto suna lima fihi harfun halugun wato na taguwa wadda take mai nono harfun taguwa ce kenan taguwa me ake ce mata na'am tunda ismul jins ne a ambaci daya a ce masa na'am kuma garken su hallo a ce musu na'am yace wa ayyusmin wani suna ne ya taraddadu wanda ke kai kawo baina fardin hazimin wato tsakankanin makadaici hazim wanda yake mai madaurin ciki alhizam shine santir hazim wanda ya daure cikin sa kenan yake cewa wa jam'in da jam'i wanda yake taro mulazimin mai lazimtar gu daya an gane ko wato shine lafazin sarawil lafazin sarawil idan ka ga dama ka dauke shi matsayin mufrad ne an gane ku jam'un sa kenan sai ya zamanto sarawilat an gane ku kenan ya taraddadu baina fardin hazim kenan in ma ka dauke shi matsayin mufrad ko kuma ka dauke shi matsayin jam'i wanda yake mulazim idan ka dauke shi matsayin jam'i sarawil ya zamanto mamnu'u min as-sarf ne sarawil an gane ku ko kuma ka dauke shi matsayin cewa sarawil jam'i ne na sirwal an gane ku sirwal kenan sai ya zamanto shine mufrad din sa idan ku ka dauke shi sarawil mufrad ne jam'un sa sai ka dauke shine sarawilat shine yake cewa wa ayyusmin wani suna ne ya taraddadu ke kai kawo baina fardin tsakankanin makadaici hazimin wanda yake mai daure cikin sa an gane ko domin kasancewar ai sirwal nan wando ne wanda ake sanyawa wannan yace wa jam'in mulazim da jam'i wanda yake mai lazuntar hali daya kenan tunda in ya zamanto jam'i ne ka dauke shi akan jam'i kenan mamnu'u min as-sarf ne idan ku ka dauke shi akan mufrad kenan sai ya zamanto jam'un sa shine sarawilat wa ayyatu ha'in yace wa tahati idan ta haqat idan ta hadu da kalima amadat istiqala sai ta gusar da nauyin da yake tare da kalimar wa adlaqatil mu'taqal wato sai ta kunce wanda aka sanya masa akala al mu'taqal wanda aka sanya masa iqal ita ce akala wato ita ce ta shine takuri wanda yake haduwa da lafazin wannan sayaqil da sayari sai ka ce sayarifa ko kuma ka ce sayaqila tunda anan kasancewar sayari kaga mamnu'un min as-sarf ne sayaqil mamnu'un ne min as-sarf amma duk lokacin da ta'un kin ta hadu da shi sai ta gusar da nauyin kenan sai ka ce sayarifatun sayarifatan sayarifatin sayaqilatun sayaqilatan sayaqilatin an gane ku kenan ta kunce abinda wato aka daure shi kenan sai ya zamanto kamar daidai da rafahiyatun da karahiyatun zaka iya cewa karahiyatan karahiyatin karahiyatun kenan shine ta'un din da in ta hadu da sayarifa sayarif da kuma sayaqil shine yace wa ayyatu ha'in wa tahati izalta haqat idan ta hadu da kalima amadat istiqala sai ta gusar da nauyin da yake tare da ita wa adlaqatil mu'taqal ta kunce wanda aka daure shi a cikin akala wa aina tadkhulu sinu فتأذل العاملة من غير أن تجاملة يتي وتسنتي ودى دي إند تشغى سيتا قسر دماء كتي daga kan aikin sa kuma ba tare da ta kayatar ba wato ita ce sinun allazi tufidu talab an gane ku wannan sinun wanda take shiga wato filul mudari kamar misali fadar Allah tabaraka wa ta'ala alima an sayakunu minkum marza kaga lafazin an sayakunu domin an tana daga cikin nawasibul fi'ilul mudari wannan sun da tazo take ta tsakankanin an da yakunu sai ta gusar da an daga kan aikin ta shine na sanya ma fi'ilul mudari wasali sama maimakon an yakuna da ta shiga sai ya zamanto an sa yakunu ta gusar da aikin ta kuma ba tare da ta kayatar da gun ba kenan dan haka sai ta juya ita an kin sai ta koma an ce mukaffafa kenan inna ce wanda take mukaffafa kenan an sayakunu anan kenan annahu sayakunu sai ka kaddara damiru sha'an shine yake cewa wace sinci wadda idan ta shiga kalima wato fata'azilu al'amila sai ta gusar da ma'aikaci daga kan aikin sa min gairi an tujamila ba tare da ta kayatar ba wato ita ce sin wadda take mai shiga fi'ilul mudari misalin sa alima an sayakunu minkum marda ga ya can misalin sa da dama a cikin alqur'ani yake cewa wa ma mansubun abadan ala zarfi menene har kullun da kullun kawai shi wasali sama ake masa abu sa canjin wuri la yakhfiduhu siwa harfin babu abin da ke masa wasali kasa sai harafi ɗaya ta kawai wato shine lafazin inda duk a cikin hurufil jar babu abin da yake mata wasali kasa sai min kawai an gane ko da zaka ce min indillahi amma ba a taba jin ba daga larabawa ila inda ko kuma bi inda min kawai ita ce take masa wasali kasa inda kwa zarful makan ne an gane ko babu abin da ke masa wasali kasa sai min kawai shine sai yake cewa wa ayyu mudafin wani abin jinginawa ne akalla wanda ya cira bi urwatin igiya min ural ibafa daga cikin igiyoyi waɗanda suke na ibafa waqtalafa hukumuhu hukuncin sa ya saba baina masa'in tsakankanin marice wa guduwatin wato da safiya wato shine lafazin ladun domin ladun harafi ne wanda yake baya zawwa dole a kullun sai an masa ibafa an jingina masa wata kalima ladun kaza min ladunhu min ladunka min ladunhum an gane ko to amma anan idan ya hadu da guduwa an ji daga larabawa su ce ladun guduwatan kuma ta marbut in wasali sama ladun guduwatan kaga anan ya keta igiya ta ibafa maimakon anan kenan me za a ce ladun guduwatin shine kenan anan sai hukuncin sa ya saba tsakankanin safiya da marici idan masa ka jingina ta zuwa ladun sai ka ce ladun masa'in amma in safiya ce zaka iya cewa ladun guduwatan sai yake cewa wa mala'amilu wani ma'aikaci ne allazi yattasilu akhiruhu bi awwalihi wanda karshen sa ke saduwa da farkon sa wa ya'malu ma'kusuhu misla amalihi wanda yake abun sunkuyar wasa yayi aiki kwatancin aikin sa sai ka ce ita ce ya harfin nida kenan ya da zaka ce ya wane kaga anan farkonta da karshenta a sadeki idan ka dauki ya unkin da alibbakin a hada suke ko a raba suke a sade suke sai ya ce kuma waya amalu ma'kusuhu sun kuyansa kuma yayi aiki misla amalihi kwatancin aikin sa kenan yanda yake sade idan ka raba sai ka ce ai ai maku harfi ne wanda yake na nida harfi ne na kira kamar wanda yake kusan ka sai ka ce ai fulanu an gane ku sai yace wa ayyu amil yasa ku wa ayyu amil naibuhu arhabu minhu wakra wa ayyu amilin naibuhu arhabu minhu wakran wa a'zamu makran wa aktharu lillahi ta'ala zikra yace wani ma'aikaci ne wanda na'ibinsa ya fi sayelwa ta sheka, alwakar shine gidan tsuntsujen unsa shine aukar. Anan abin da yake nufi gida, wai wani ma'aikaci ne, wani dagaci ne wanda na'ibinsa ya fi shi yalwa ta gida, wa a'zamu makran kuma ya fi shi girman makirci, wa aktsaru lillahi ta'ala zikiran kuma ya fi shi yawan ambatan Allah. An gane ko? Sai ka ce ita ce ba, ba ita ce asali, ita ce jagora, wato a fage wanda yake na rantsuwa. Billahi harafin ba wato shine asali, wawun ita ce na'ibinta, wawun ita ce take mai ma ba a wajen rantsuwa matsayin na'ibinta ne da ita da ta. Sai ka ce wallahi, maimakon ka ce billahi lazi sai ka ce wallahi, wallahi lazi la ilaha illa huwa. An gane ku? Anan kenan sai ta hi ta yalwa ta gida. Me yasa? Saboda ita wawun din anan ta tsaya matsayin rantsuwa, in ka dauke ta kuma a cikin adafi sai ka sanya ta. Ga ta kuma harafi ne daga cikin harafi wanda yake na ma filul mudari wasali sama, tana daga cikin hurufun nasb, ga tana daga cikin huruful adab, ga ta kuma hallo wawu rubbaci. An gane ku? Ga ta wawun ce hallo isti'nafiya, ga ko ina ita ce. Kenan anan na'ibi ne na wanda yake dagaci, amma ya fi shi yalwa ta gida, gidan shi ya fi gidan dagacin girma, kuma ya fi shi girman makirci. Ko ina shiga za ta yi talabi, sai in ka tsaya sannan za ka gane ma'anar shi, sannan kuma ya fi shi yawan ambato ga Allah. Me yasa? Saboda harafin wawun an yi amfani da shi a wajen rantsuwa dangane da ba. Kan ka ji mutum ya ce billahi, za ka ji mutum goma ya ce wallahi. Sai ce wa fi ayyi mawqinin talbasu dhukranu baraki an niswan wa tabruzu rabbatul hijali bi ama'imir rijali. Yace a wani mazauni ne wato maza suke daura dan kwali wanda yake na mata, wa tabruzu rabbatul hijali ma'abuta kwandigga su huto bi ama'imir rijali da raunna na mazaje, shine a wajen adadi daga uku zuwa goma. Idan ya kasance muzakkar ne, to adadin dole sai ka sanya masa ta marbut alamatu ta'ani. Idan ko ya kasance lafazin mu'annas ne, to anan kuma ba ka sanya alamatu ta'ani, kamar da Allah ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Idan ka dauki lafazin layalin, jam'i ne na laila, laila dare kenan, layalin darare. An gane ku? Sai ce saba'a layalin, bai ce ba saba'ata layalin, amma sai ce wa samaniyata ayyamin. Ayyam kaga jam'i ne na yau, yau kuma muzakkar ne, sai ce wa samaniyata ayyamin husuma. An gane ku? To dan haka kenan anan ga ya can me yake cewa, wake cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqman, walau anna ma fil ardi min shajarin aqlamun, au yake cewa, me yake cewa? Yawa, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi, sai ce sab'atu abhurin. Kaga sai ce sab'atu abhurin, abhur jam'i ne na bahar, bai ce ba sab'u abhurin, sai ce sab'atu abhurin. Kenan anan abinda zaka lura da karshen kalimar, in muzakkar ne dole zaka yi ta'anisi a adadi daga uku zuwa goma. Idan kwa mu'annas ne, to abinda zaka yi sai ka yi tazkirin adadin. An gane ku? Ga ya can a cikin surori na Alkur'ani, sab'u ayat, khamsu ayat, salasu ayat, sittu ayat, shine sai yake cewa. An gane ku? Shine sai yake cewa wa tabruzu rabbatul hijali, wato ma'abuta kwandigga. An gane ku? Sai su huto bi ama'imir rijali, wato da raunna waɗanda suke na mazaje. Lafazin alhijal jam'i ne na hajil, wato shine wato kwandage. Sai yake cewa wa aina yajibu hifzul maratib alal madrubi wadharib, a ina ne kiyaye matsayi ke zama wajibi akan wanda aka buga da wanda ya yi bugu. sai ka ce a cikin suna wanda yake al-maqsur, wanda a ƙarshen sa ke akwai aliful maqsura, kamar Isa da Musa da Muntaka da Mujtaba da Murtaba da Mustafa da sauransu. Yanzu misali sai ka ce daraba Musa Isa, daraba Musa Isa, kaga anan in ba gabatar da fa'il kai akan maf'ul ba, yanda za a yi a gane wane ne aka buga, shin Musa shine ya bigi Isa ko kuma Isa shine ya bigi Musa. Kenan anan dole ka gabatar da fa'il akan maf'ul, domin in ba gabatarwa ba anan babu abin da zai rabe wanda ya bugo da wanda aka yi bugo. Hakanan kamar haza da zaka a wajen ismul ishara, misali daraba zaka haza, daraba haza zaka, kaga anan dole ka gabatar da fa'il akan maf'ul. An gane ku? Kenan anan a cikin ismul ishara da suna wanda yake al-maqsur, kiyaye martaba anan ya zama wajibi alal madrub wad-dari. Sai yace wa masmu la yu'rafu illa bi istidafati kalimatayn, wani suna ne wanda ba a sanin sa dole sai an hada masa kalimomi guda biyu, aw liqtisari minhu ala harfayn, ko kuma a takaita shi akan harafi guda biyu, imma a hada masa kalima guda biyu ko kuma a takaita shi akan harafi biyu, sai ka ce shine mahama. Mahama asali suka ce asalin sa wato mahni, ha'un din ta biyu sai aka canza ta sai aka maida ta alif, sai aka ce mahama din ya zamanto yana da sauki akan halishi, ma'ana ukfuf ukfuf kame kame shine ma, ko kuma ma mani ma ma, ha'un din ta farko sai suka canza ta sai suka maida ta ha'un sai aka ce mahama. Kenan in ma ka ce ma ka bar shi akan harafi biyu, kenan ma'ana ukfuf kame, ko kuma ya kasance mahma in ka hada waɗannan kalima biyu kenan zai bada ma'ana. Kenan in ba a hada kalima biyu ba ba yanda za a yi yahudu, ko kuma a ƙi hada kalima biyu a bar shi akan harafi biyu shine zai tabbata, shine wato lafazin ma. Sai yake cewa wa fi wad'ihi al-awwali iltizamun, a cikin azawarsa na farko akwai lazimta. Kenan in ka hada kalima biyu kace mahma, akwai lazimtar wani abu, kenan mahma ta kum a kum, a duk lokacin da ka tsaya zan tsaya, kenan anan akwai iltizam. An gane ku? In ka yi zan yi kenan, in har ka yi kenan ya lazimce ni mima na aikata. Mahma ta qra aqra, a duk lokacin da ka karanta ni ma zan karanta. Sai ce wa fisani, a cikin azawarsa na biyu ilzamun, yake cewa akwai tilastawa, lokacin da kace ma mutum ma, kenan kaga wannan akan harafi biyu yake, ma'ana kenan ka lazumta masa cewa ya kame dangane da wani aiki, ma'ana ukfu. Sai yace wa ma wasfun, yace wana wace sifa ce iza urdifa bin nuni, idan aka kuturtar da ita da nun aka biyo bayanta da nun, naqasa sahibuhu fil uyuni, yake cewa ma'abucin wannan sifa sai matsayin sa ya tawaya a idanun jama'a, wa quwima sai a kimanta shi bidduni da abin da bai kai ba a da, wa kharaja min az-zabuni sai ya fita daga cikin waɗanda suke abokan ciniki, wa ta'arrada lilhuni sai ya bujiro domin gaulakanta. Sai ka ce shine lafazin bayf, bayfun wannan sifa ce, ma'ana bako, lokacin da ka sanya masa nun kace baifanun, ma'ana wanda yake mai rike sako ta dan rikiyar bako kenan. Ana tsammanin kai kai ne bakon, da ka zo an shirya maka mazauni da komai da komai, ana tsammanin kai ne mai gidan. To da yazo da mai gidan yazo sai a gane a ashe kai dan rukon buta ne da jikka. An gane? Kenan anan za a maka kima ta wanda da baka kai ba a da. Da an shirya masauki ana tsammanin kai ne bakon, aka zo aka sauke aka kawo abinci aka aje, da aka gane da mai gidan ya zo kai ma sai aka kana tiryen shi kana giggyara wannan, sai a gane kenan ba kai bane, kenan sai a canza maka mazauni a kai ka can da duk wani abinci wanda yake za a canza maka, wannan ba naka bane, na mai gidan ne baki daya. Abaifanun wato shine kenan dan rakiyar bako, abaifun shine bako, kenan baifun kwasifa ne, in aka sanya masa kenan nun sai ya kasance ya tawaye kenan a idanun mutane dan rakiya ne wa quwima bidduni sai a masa kima ba da abin da bai kai ba a yanda ake zaton shi a da wa kharaja min az-zabuni sai ya fita daga abokan ciniki wadanda suke abokan haraka domin zabun jam'i ne an gane ku zabun wato mufrad ne jam'u sa shine zabayin ko kuma kace zaba'in sune abokan ciniki wa ta'arraba an gane ku sai ya bujiro lilhuni ga wulakanta kenan sai a canza masa masauki sai yake cewa fa hadhihi sunata ashrata mas'ala wannan mas'ala ce guda 12 wafqa adadikum daidai da adadinku wazinata ladadikum daidai da awan tsaurin kanku da jayayyarku walau zidtum zidna yace da kun dada yake da kun dadi yace zidna yace mu ma zamu dada wa in uttum udna yace in kun koma tsaurin kai kuma mu ma zamu koma zawwa da wasu mas'alolin waɗanda sun mafi wannan wuya anan zamu takaita insha Allah ta'ala da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك